Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A makon da ya gabata likita ya koro jawabi akan hawan jini wanda juna biyu ke haddasawa, inda ya ce babbar alamar sa shine ciwon kai, amma a wasu lokutan ko kuma mafi yawancin lokuta baya nuna alama, wanda dalilin haka ne ake kiran irin wannan hawan jini da mai kisan farat daya ga mata masu juna biyu. Sai lokacin da aka ɗibar wa shirin kuma ya halinsa, to a wannan makon likita zai ci gaba da yi mana bayani ne kan mata da suka fi hatsarin kamuwa da wannan matsala ta hawan jini a lokacin da mace ke dauke da juna biyu. Likita gare ka.
Da wanda take da shi yana da kyau ya kasance ta guje waɗannan abun da na lissafo na su gishiri, magi, onga da ajino. Wayansu ma aka ce su barci gabaki ɗaya, wayansu akan ce su rage sosai. Sai kuma ga wanda ba ta samun hutu, shi ma wannan is one of the most important risk factor, wanda kullum tana cikin aiki ko wanda ba ta samun isasshen bacci, wanda ko kuma tana da ciki ne amma kuma zuwa office bai hana ta zuwa gurin aikin ta ba, tana nan zuwa office, tana nan zuwa koyarwa, tana nan zuwa wato ainihin su biki, tana nan zuwa wato ainihin fita da take yi ko kuma kasuwancinta, kuma tana ci gaba da kulawa da gida kamar da take yi da. Dole ya kasance mace tana da ciki, musamman ma a zuwa ce gashi tana da yaya guda hudu a ƙasa, yana da kyau a sama mata abokin aikin da za ta rage mata aikin da za ta samu baccin aƙalla awa 8 a rana zuwa awa 10. Sai kuma na gaba, wanda suke da sedentary lifestyle. Aka ce sedentary lifestyle su ne wanda kwata-kwata suna da ciki amma kuma kwata-kwata ba sa samun dama suna yin exercise. In ka ce exercise ba ana tunanin cewa mace mai ciki a ganta tana gudu ba, a'a, but rather kasance tana dan samun tafiya daga nan zuwa dan guri na akalla kamar a ce koda 500 meters, wato a ce tafiyan kamar miti 10 zuwa 15, koda ma a so biyu a rana ya wadatar. Amma a zo a zauna a cikin AC, kasance mace ta ci nama, ga Coca Cola, ga wannan Fanta, ga wancan, so ba a son ga mace mai ciki ta yi wa'innan, musamman in ba ta motsa jiki. Shan Coca Cola da Fanta ba matsala bane, ta sha abunta in tana so, sai dai yana da kyau ana dan motsa jiki yayin da aka sha wa'innan kayan kwalban ko kuma yayin da aka ci kayan dadi ko irin su shawarma, irin su pizza, irin su baga, duk ba laifi, amma ana motsa jiki dan wannan maiƙon da kuma abun da aka ci yana fita ta hanyoyi daban-daban.
To likita, shin menene ma illa ko kuma illolin irin wannan hawan jini ga mata masu juna biyu?
Daga cikin manyan illolin shi shine pre-eclampsia da kuma eclampsia. Zan yi bayani a gurguje akan waɗannan guda biyun. Waɗannan guda biyun suna cikin manyan abubuwan da yake causing maternal death, wato mutuwa ga mahaifiya kenan da kuma abin da yake cikin ta. Dan yawanci akan same su ne yayin da injini ya hau yayyawa sosai, haka sai zo ya fara causing girgiza, wani abu ya jijjigawa shi convulsion kenan, sai ga mace an kawo ta fata cikin hayacin ta, tana ta zubar da yawu ta bakin ta, tana ta faduwa, ita kanta bata san halin da take ciki ba, har ta zo ya kasance wani sun ma sun ji ciwo a kafar su ne, a kan su ne, a cikin su ne, a kirjin su ne, kuma abin da yake cikin nasu zai iya samu irin wannan matsalan. To in kaga mace a irin wannan situation din nan, ba karami abin tausayi bane, kuma ba ko bane yake jawa illa jini da in ya hau, to a wannan lokaci ne mu ko muka yi allurori masu zafi irin su magnesium sulfate dan ya taimaka gurin saukar da wannan hawan jinin. Wasu za su gommace ga wanda an bar su da hawan jinin nasu, amma da amsu wannan allurar, amma kuma wannan allurar shine zalla mafita da zai taimaka ya rage irin wannan girgiza da ake samu. Sai kuma ka samu proteinuria, wato presence of protein a cikin fitsari kenan, wannan kuma ba a taba ganewa, dole sai an dan dauki fitsari sai an yi gwaji a lokacin sai nuna 2+3+ tare da sauransu haka. Na biyu daga cikin illoli na wannan gestational hypertension din, in ba a shawo kan shi ba akan samu preterm delivery. Preterm delivery shine yayin da aka haifi jariri ko kuma jaririya ba lokacin da ya kamata ba. So zai kasance cewa kenan an haife su bayan kwana 28 amma kafin bayan sati 28 afwan amma kafin sati 37, wato kenan za ta yi an haife su a sati 29, 30, 31, 32, dukkan su ana considered din su a matsayin preterm ne, ko da ma a zo a ce nauyin su ya kai 2.5 kg. Na gaba aka samu stillbirth. Stillbirth shine kasance an haifi jariri ko jaririya wanda ga su na full amma kuma ba su da rai. To wannan yana cikin manyan illoli na gestational hypertension. Haka ma kuma akan samu mutuwa ina ita kanta mahaifiyan ko kuma jaririn ko kuma da mahaifin da jaririn, duka a zo a rasa su. Wato ana so a ce miki gestational hypertension ba abun wasa bane, dan aka yi wasa da shi to yawanci akan samu consequences na mutuwa.
To likita, shin idan jinin mace mai ciki ya hau, wani irin taimakon gaggawa ake bata domin ceto rayuwarta da na jaririn?
Daga cikin abubuwan da ake yi na cikin hanzari dan a shawo kan wannan matsala shine early cesarean section ko kuma immediate emergency cesarean section, wato a ja amma mace fida kenan irin wannan siyas din nan, a cire wannan baby ko kuma wannan jaririn nan immediately. In aka zo a zo a ce za a bata lokaci, to za a iya rasa su gabaki daya. It's one of the best and the fastest option da ake da shi a kowane asibiti a duniya, dan a tabbatar da cewa an cece ranta, an cece ran abin da yake cikin ta.
To likita, kamar wasu irin hanyoyi ake bi dan hana aukuwa ko kuma shawo kan irin wannan matsala ta hawan jini ga mace mai juna biyu?
Daga cikin manyan hanyoyin da ake bi dan a shawo kan wannan matsala, na farko dai shine yawan zuwa awo. Ga matan da suka sanje sun dauka ciki, suna ganin burgewa ne, ba sa son zuwa asibiti, ba a ba su folic acid, ba a ba su fasalin, ko kuma ba sa shan magunguna, ko kuma ba a gwada su nauyin su ne, blood pressure din su ne, sugar su ne, tare da kuma lafiyan jaririn su. Suna zauna a gida, suna nan suna ta wato ainihin na gargajiya, to su sani cewa fa wannan ba wannan kuskure ne, dan yana iya causing din wannan gestation hypertension din. So yawan zuwa awo yana taimaka mana mu likitoci tare da midwives, dan mu san menene matsalan ki, dan mu san kuma hanyoyin da zamu bi dan a shawo kan wannan matsalan tun ma kafin ya auku. Na biyu kuma, ga wanda suke da family history, wanda ya kasance mahaifiyanta ne ko kuma sister ta, to ya kamata ya kasance cewa sun fara kiyaye abubuwan da na lissafo a baya, su gishiri ne, magi ne, kayan zaki ne, kayan maiko ne, su guje shi, su ja baya da shi, musamman in suka dauka ciki. Haka ma kuma yana da kyau suna bude idanun su da kyau gurin tabbatar da zuwa, ko da a so ɗaya ne a sati biyu ana gwada blood pressure su. Ga wanda suke da wayo makan, sukan sai shi wannan abun gwada blood pressure din, wato sphygmomanometer, sai suna gwadawa jiki a cikin gidan su, ko da ma bayan kwana hudu ne zuwa sati akalla, dan su san menene lafiyar su da kuma abun da ya kamata su kiyaye. Cin goro yana da shi abun da ya kamata a ce an guje masa, tare da coffee, tare da kuma Lipton, musamman Lipton din da ya jin nan sosai, haka ba a so ga mace mai ciki. Haka ma kuma samun hutu abu ne wanda yake da matukar amfani, yawan shan ruwa mai tsafta, motsa jiki na dan kankanin lokaci, ko da minti 15 zuwa 20 a rana, musamman ko da safe ko irin da yamma, haka can a dan tafiya ne 500 meters zuwa 1 kilometer, amma kar ya wuce haka, kar a yi da sauri kuma balle a ce za a gudu. Haka ma kuma a guje wa dukkan abubuwa masu nauyi, tare da kuma shan magani na methaldopa ko kuma altomet ga wanda suka samu hawan jinin. Amma in ya kasance cewa despite an yi haka, still mace tana samun wannan hawan jinin bayan aihuwa da wata ɗaya, wata biyu, wata uku, to fa tabbas final complications ne shine za ta iya samun high blood pressure, wato hypertension kenan, wato sai kasance jininta ya ci gaba da hawa, wanda it will not be considered, wato ba za a dauke shi a matsayin gestational hypertension ba, but rather za a dauke shi a matsayin normal high blood pressure ne, kamar yadda na sauran mutane yake kenan. Za ta na zuwa wata, ko kuma bayan wata biyu ana bata wannan magungunan da aka saba bayarwa na su antihypertensives, wato jininta da ciki da bata da ciki da tana sharuwa da bata sharuwa, haka za ta na zuwa ana bata waɗannan magunguna. Kun yi kenan, daga ciki ne ya sa ya ja mata hawan jinin, kuma despite ta aihu jinin still ya ci gaba da hawa, to irin wannan dole ana zuwa asibiti. Allah ubangiji ya sa mu dace.
Masu sauraron mu, kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Da fatan an ji, kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu, domin an ce rigakafi yafi magani. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, sai kuma Dr. Muslim Bello Katagum da ya ilmantar da mu a cikin shirin, ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu kasance lafiya.
Ta ku in ga yake ta hira uwar ki, ba mu mai hoje da ke ni ta ku in ga.